zafin nasu ta je ta dawo sai an yi da kai baba ta ta jafa mun kai tai addu'a kuma sai mun kai
VIP shiga ta manya suit karawani na na sanya sun sha kuma sun koshi a wada oloshi on kun fasa kai gagoshi Allah ya raba mu da talauci sun sha kuma sun koshi a wada oloshi sun fasa kai gagoshi in suka ga na USA arewa cikin O2 arena
She's on me.